lura da yadda annobar corona ke kara tsananta a wasu kasashen waje inda aka fara samun bullar wani sabon nau'in kwayar cutar ya sa hukumomin Niger so mai yunkurin tsaurara matakan rigakafi mafarin wannan kamfe da za a fara a yau talata 15 ga watan Yuni kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyas Idi mai nasara ya bayyana a taron manema labaran da ya kira
yau zaman da ake yau akwai kasashe da ba kuma isa ga su yau zaman da ake akwai kasashe waɗanda sun ka shiga aji na uku yau wasu na hudu ma suke aji na hudu kuma aji na ukun garin na hudu ya kasance wannan kwaya allubat ta canza salo ta sauya layi ta zama abin da ake cewa variant ana magani ma ba ta shan magani maganin ta guda ne ayi shaushawa ni wanda waɗancan kiyen kasashe su karimin ba mu don nan kashi irin wannan variant in yanzu nan ne wallahi sai gyaran Allah
tuni aka kebe wasu wuraren musamman domin gudanar da wannan aiki na tsawon mako guda saboda haka aka buƙaci al'umma ta baiwa likitoci haɗin kai
za a kai masu yin shaushawa likitoci ko ina na farko ta shahidu wani wanda adda shekara 18 yana da lahiya baya da lahiya ya kamata ya zo yi wannan shaushawa za mu kai likitoci duka minister za a kai likitoci can inda an ka saba kai su don su zamna duk wanda ya zo a yi mai wannan shaushawa za a kai wannan likitoci duk inda ake cewa ta institution ta ƙasa primature ce assembly kwadar shugaban ƙasa za a kai likitoci inda ake zirga-zirgan motoci zirga-zirgan jirage za a kai likitoci cikin unguwanni kuma wanga abin za a yi ne bisa duka faɗin ƙasar saboda matsalar nan wanda kuke tsammanin ta tayi haka nan
daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan Niger a watan Maris na 2020 kawo jiya Litinin 14 ga watan Yuni mutum 5,452 ne aka bayyana cewa sun harbu da kwayar cutar a wannan ƙasa daga cikin su 5,172 suka warke yayin da a yanzu haka mutum 88 ke asibiti domin karɓar magani kuma bayanan hukumomin kiwon lafiya sun ce mutane 192 ne cutar ta COVID-19 ta kashe a tsawon wannan lokaci saboda haka ake ƙara kiran jama'a ta ci gaba da biyayya ga matakan rigakafi domin ƙarfafa zagayen farko na allurar rigakafin da aka kaddamar a ranar 28 ga watan Maris din da ya gabata ne hukumomin lafiya suka shirya zagaye na biyu da ke somawa daga yau talata 15 ga watan Yuni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger